أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا بيار غبركة مسجد البخاري نكي تشكونا نغوة تدو مالكة تشكون برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka Mukhtasar Zadul Ma'ad wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda al-Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda daya wannan kuma shine darasin mu na 73 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin fasalin da yake magana game da fitowar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hijrarsa daga makka zuwa madina mun karanta bayanin lokacin da al-ansar mutanen madina suka samu labarin fitowar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka to sun kasance kullun suna fitowa bayan gari kan duwatsun da ke kewaye da garin madina suna sauraron bullowarsa idan rana tayi zafi bai iso ba sai su koma gidajensu haka suka yi tayi har zuwa ranar litinin 12 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 13 daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito kaman yanda suka saba bisa al'ada su rana tayi zafi sun koma sai ga wani mutum cikin Yahudawa yana kan wani tsauni cikin tsaunukan garin Madina sai yake hango tafiya yake hango haske da wata walƙiya da suka walwal ne ya irin ta matafiya kamar irin ruwa yana kwance sai ga mutum sai ga ya bace sai ga hango mutum sai haka ya gano su da haka sai daga murya ya kwalla da ƙarfi cewa ya ko a Bani Kaila ya ce da su ga mutumin naku fa ya zo ga rabban naku wanda kuke jira ya zo ga ma'abocin daular ku wanda zai jagoranci daular ku ya iso da haka mutanen Madina suka yi cincirun do suka fito kwai da kwarkwata dan tarbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk mun karanta wannan darasin da ya gabata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a Quba a Bani Amr bin Auf ya sauka ne a gidan Kulthum ibn Hadim ko Hidim kila kuma an ce ya sauka ne a gidan Sa'ad ibn Khaythama amma magana ta farkon tafi inganci ya zauna a gidan Kulthum ibn Hadim ko Hidim har tsawon kwana 14 anan ne ya kafa harsashin ginin masallacin sa na Quba wanda wannan shine farkon masallacin da aka gina harsashin sa akan tsoron Allah bayan annabta a ranar Juma'a da tazo annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin Allah ya hau kan dabbarsa ya ci gaba da tafiya inda Juma'a ta ritsa shi a Bani Salim bin Auf, wanda anan ne ya musu sallar Juma'a a masallacin da ke badin Alwadi. Sannan ya sake hawa kan abar hawarsa, suka rike ainihin wato raga mata kolin zamunta, ma'ana suna kowa yana fatan a taho ungosu ko a taho ainihin kabilarsu ko a taho ainihin layinsu ko gidajensu. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale wannan taguwa, umarni take karba, da haka ta san inda za ta tsaya, akwai inda in an bata umarni za ta tsaya. Karshe dai wannan taguwa ta tsaya daidai inda masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake, wanda daidai wannan gurin wuri ne na wasu marayu wanda suka nemi su bayar da wannan wato wuri kyauta. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a siyazi. To, mun tsaya daidai inda Abdullahi dan Abbas yake cewa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala ibn Abbas radiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah fa umira bil hijra. Yace annabi sallallahu alayhi wa sallam da can yana zaune ne a garin Makka, amma daga baya aka umarce shi da yin hijra. Wa unzila alayhi aka saukar masa da wa qur rabbi anzilni munzalan mubarak wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wato Allah ta'ala ya ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, kace ya Allah ya Ubangiji ka shigar da ni mashiga ta gaskiya, wa akhrijni mukhraja sidqin ka fitar da ni daga mafita ta gaskiya, waj'al li min ladunka sultanan nasiran, sanan ya Allah ka sanya wata hujja mai taimakawa daga gare ka. Suratul Isra ayata 80. Wana hadithi Imam Tirmidhi ya rawaice shi a cikin at-tafsir, hadithi na 3139. Imam Ahmad shi ma ya fitar da wannan hadithi a cikin musnad dinsa a hadithi mai lamba ta 224. Abu Abdullahi al-Hakimun Naisaburi shi ma a mujalladi na 3 shafi na 3, Sheikh Ahmad Shakir da yayi tahqiqin musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadithi. Qala Qatadatu akhrajahu Allah min Makkah ila al-Madina. Qatada yake cewa Allah madaukakin sarki ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkah zuwa Madina, wanda wannan shine makhraja sidqin, shine mafita ta gaskiya din. Garin Makkah shine makhraja sidqin, garin Madina shine madkhala sidqin. Dama wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin, kaga mudkhala sidqin garin Madina kenan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, kuma mukhraja sidqin shine garin Madina. Wa nabiyullahi ya'lamu annahu la taqata lahu bi hadha al-amr. Annabin Allah yana cike da masaniyar cewa bai da iko game da wannan al'amari illa bi sultanin, sai tare da wata hujja mai taimaka masa daga Allah. Da haka fasa ala Allah sultanan nasiran, da haka ya roki Allah wata hujja mai taimakawa daga gurin Allah. Wa arahu Allah dar al-hijra, kuma Allah madaukakin sarki ya nuna masa wato garin da zai yi hijira, wa huwa bi Makkah, tun yana garin Makka, wato yayi mafarkin garin Madina tun a Makka. Fa qala yace uritu dar hijratikum bi sabakhatin dhati nakhlin bayna labatayn. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace uritu dar hijratakum ko dar hijratikum, an nuna mun a mafarki garin da za ku yi hijira, a mafarki an nuna mun garin da za ku yi hijira, gari ne bi sabakhatin, wato kasassa kasa ce mai zartsi, kasa ce mai gishiri-gishiri. Ta'aluha almaluha wala takadu tambutu illa ba'dul ashjar, wato ba a cika samun wasu tsirrai suna tsirowa ba irin wannan kasar sai wasu tsirarin bushiyoyi ana samun wasu bushiyoyin sukan yanayin wannan kasar sukan iya tsirowa akan ta amma ba dukkan tsiro ne ke tsirowa akan irin wannan kasa ta garin Madina ba zati nakhlin annabi ya ce kasa ce ko gari ne ma abucin dabino bain labatayn yana kewaye da duwatsu guda biyu akwai laba ta bangaren gabas akwai laba ta bangaren yamma inda lokacin da aka zo gazwatul ahzab gazwatul khandaq to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin yin katanga bangaren kudu da bangaren arewa dan ya zamanto an rufe tunda dama ta yamma da gabas da yamma dama nan akwai wayannan manyan duwatsu din kaga sun zama kamar makari kenan da haka yake cewa an nayi mafarkin inda za ku yi hijira garin da za ku yi hijira ga ma yanayin kalar kasar garin da kuma irin itatuwa ko bushiyoyin da ke garin ga kuma irin duwatsu da yanayin da ke da garin yake da shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaice shi ta'likan fil kafala a cikin babin kafala ya kawo shi ta'likan hadisi mai lamba ta 2297 Imam Ahmad a mujalladin sa na 6 shafi na 98 Al-Hakim mujalladi na 5 shafi na 4 da na 3 da na 4 hadithan Aisha radiyallahu anha wasahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi wal hadith isnaduhu sayyun hadithin dai isnadin sa sahihi ne qala al-Bara awwalu man qadima alaina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda yace farkon wanda ya iso wajen mu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina mus'ab ibn umair wa ibn ummi maktum wayannan sahabban guda biyu su suka fara zuwa suka yi share fage suka yi gaba suka fara karantar da mutanen madina kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka farkon wayanda suka isa garin madina cikin sahabbai wayannan sahabbai guda biyu akwai mus'ab ibn umair akwai kuma ibn ummi maktum faja'ala yuqri'ani an-nas al-qur'an suka shiga aiki na karantar da mutane al-qur'ani thumma ja'a ammar ibn yasir daga baya sai ammar ibn yasir shima yazo wa bilalun da bilal wa sa'dun da sa'd thumma ja'a umar ibn al-khattab sannan sai ga sayyidina umar ibn al-khattab shi kuma fi 20 rakiban yana cikin tawaga ta mutum 20 thumma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga bisani sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo famara aitun nasa farihu bi shay'in ni ban taba ganin mutane sun yi farin ciki game da wani abu ba farhahum bihi irin farin ciki da murnar da mutane suka nuna da isowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garin ainihin wato Madina hatta ra'aitun nisaa wasibyana wal ima kata Bara'u bin Azib yace hatta kai sai da naga mata da kananan yara kai har da bayi ba a basu a baya ba ku yangi yaquluna hadha rasulullah da kansu suna cewa wannan shine fa manzon Allah qad jaa hadha rasulullah qad jaa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yara suna ta murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo manya mata duk ana ta murna wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaice cikin Manaqibul Ansar hadithi mai lamba ta 3925 haka ya kawo shi a cikin at-tafsir hadisi na 4941 hadithin al-Bara ibn Azib radiyallahu an fa aqama fi manzili abi ayyuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gidan Abu Ayyub al-Ansari Khalid bin Zaid kenan manzan Allah anan ya sauka hatta bana masjidahu wa hujrahu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama gina masallacinsa da dakunan matansa sannan ya bar gidan Abu Ayyub al-Ansari ya kuma dawo ainihin wato a gidansa wa ba'atha sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi manzil Abi Ayyub a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cikin gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ya aika Zaid ibn Harithata wa Aba Rafi'in sai ya aika waɗannan sahabbai guda biyu kuma hadimansa masu yi masa hidima akwai ainihin wato Zaid ibn Haritha akwai Abu Rafi'in sai annabi ya aika su wa atahuma ba'irain ya ba su raquma guda biyu wa 500 dirhamin da dirhami 500 ila Makka ta yace su tafi zuwa Makka faqadima alaihi bi Fatimata wa ummi Kulthumin ibnatai yace su je su taho masa da Fatima da ummu Kulthum ƴaƴansa wa Saudata zaujatihi da matarsa Sauda wa Usama ibn Zaidin da Usama dan Zaid wa ummi Ayman da ummu Aymana wa amma Zainabu amma ita diyarsa Zainab falam yumkinha zawjaha Abul As falam yumkinha zawjaha Abul As min al khuruj wato zawjaha mujinta Abul As be ba ta damar fitowa ba ita da aka je shi be ba ta dama ya hana ta ta taho wa kharaja Abdullah ibn Abi Bakr ma'ahum Abdullah dan gidan sayyidina Abu Bakar shi ma sai to tare da su bi iyali Abi Bakarin da iyalan sayyidina Abu Bakar wa fihim Aisha a cikin kunshin su hadda ummul mu'minin Aisha fa nazalu fi baiti Harithata bin Nu'man to kafin a karasa dakunan gidan wato dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo da iyalansa su kuma sai suka sauka a gidan Harithata bin Nu'man radiyallahu an wannan hadithin Ibn Sa'ad ya fitar da ya roce shi a cikin At-Tabaqatul Kubra mujalladi na 1 shafi na 237 zuwa 238 to wannan shine abin da ya faru bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari bayan an natsu da ƴan kwanaki sai ya aika ainihin wato Abu Rafi'in da Zaid bin Haritha aje a tawo masa da iyalansa cikin su akwai Fatima akwai Ummu Kulthum akwai Sauda to lokacin ita kuma nana Aisha tana gidan Sayyidina Abu Bakar yace kuma a tawo mai da Usama ibn Zaidin da Ummu Ayman to cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Zainab to ita kuma lokacin mijinta bai musulunta ba Abul As ibn Rabi' shi kuma bai musulunta ba da haka sai ya hana ta tahowa fasalun fi bina'il masjid ga wani fasali zai mana bayani filla filla game da yaya aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala az-zuhri imam az-zuhri yace barakatna qatuhu sallallahu alaihi wasallam inda mawdi a masjidi wato taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta durkusa a daidai bigiran masallacin sa wa huwa yawma idhin yusalli fihi رجال من المسلمين وهو يوم إذن شكما أولنا اللوكتي يصلي فيه رجال من المسلمين وسمزاج وسمتان اتكم مسلمين سنة صلى اتكم قرن وكان مربدا ليتيمين ياكسن چه پيلين دا اكي شن يدبينو نوسو مرايو دا اكي كرا سهل دا سهيل wasu marayu ne guda biyu mahaifinsu ya rasu ya ban musu wannan wurin Sahal da Suhail to wannan Sahal da Suhail marayu ne dan haka gurin akan ana yin sallah sannan ana shanya dabino wato shine marbad gurin shanya dabino in an yanke shi sai a shanya in ya bushe sai a dibe to waɗannan marayu guda biyu Sahal da Suhail fi Hijr As'ad bin Zurara suna ƙarƙashin kulawar As'ad bin Zurara fasawamahuma fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo dan su ciniki ko ya taya musu manzon Allah ya musu tai fihi game da wannan filin cewa ya su yi wannan filin nasu kaza faqala wayannan marayu guda biyu da Sahal da Suhail sai suka ce bal nahabuhu laka suka ce ya maikin Allah ai mu ma muna buƙatar lada zamu ban maka shi kyauta fa aba manzo Allah ya ce abi yadda ba an gane ko hattabta ahu yasi wannan gurin nasu minhuma daga hannun su bi asharati dananir siye mai daraja yasi gurin dinare 10 sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu ka dauka da masallacin wani ne da ya gina yaje zai karantar kila sai an yi rigima da shi ko ƴan committee su ce ba zai karatu ba ko yayi zafi da yawa ko yayi kaza kamar yanda aka saba masallacin irin masallatanmu na yau da kullun zaka dinga samu irin wannan ko sai a samu ƴan committee su hana liman sakewa ko su hana karatu akwai wasu wani masallaci ma da aka tara wasu ƴan takarda suka ce ai shi masallaci is just for prayer za a yi karatu suka ce ai ba za a yi karatu ba masallaci kawai dan a yi sallah aka yi shi an gane ko shi yasa yanzu a wannan lokacin yana daga cikin wahalar da ake sha limamai suna shan wahala a masallatai da wasu ko wani mutum ya gina ko wasu mutane suka gina ko aka danka shi a hannun wasu mutane wanda ba su san kila darajar ilimi da limami ba a kaida bai kamata ce da liman kuma a ce wai wani ne shugaban masallaci ba a kaida liman shine shugaba in ma za a yi committee to duk sai da su zama membobin sa amma ba haka ake yi ba ko sai ga akwai chairman na masallaci shi ma liman member ne a masallacin a inda office ne ko a wata ma'aikata shikenan sai a duba waye yafi grade level ko a ma'aikata wanda yafi kowa grade level na dauka shi ake ba shugaba to akwai shugaba a masallaci da yace liman ya karantar yanzu kai shugaban committee ka haddace Qur'anin da liman ya haddace zaka iya karantar da littafin da liman zai karantar amma ka duba yanda ake wata gangano da limamai a masallatai su ma laifin su ne da kwadayi Allah ba su hakuri kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karba kaskanci shi yasa bai yadda da wannan ba yana zuwa aka ce kyauta ma yace a yi ma kudi ya siya aka siya aka zo aka yi taron gayya har da shi a ciki aka gina kaga sai nan ya zama shine cibiya santa ta wato daular musulunci ta ba wani zancen wani yazo ya ce an yi kaza an yi kaza mun taba zuwa wani masallaci ba na mantawa aka ce wa yace mu je mu karatu ba na mantawa da babban malami Malam Aminu Daurawa lokacin ana cikin gogormaya yana cikin garin Daura yana unguwar Daurawa din so gurin da muke karatu sai ya zaman to yayi karanci haka to sai akwai wani sai ya ce akwai masallaci a can tsallake kaman in ka san gommaja akwai bangaren dama akwai bangaren hagu shi malam suna bangaren hagu gidansu dai gidansu malam din so ana karatu dalibai suna yawa sai gurin yayi kada so saboda haka sai ya zamana a cikin shagon gidansu malam an cika sai ga mutane duk a waje kuma ga rana wani lokaci kuma ga damuna ga ruwa so saboda haka sai wani ya ce akwai masallaci ko na babansu ne a tsallaka can tsallake to ina jin mun yi karatun sati daya ai a sati na biyu ina an gane aka zo mala aka ce committee bai yadda ba dan me yasa za a zo ai karatu kaza 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 su ba su amince ba amma cutar da su da aka zo aka fara karatu ba gaya musu ba to duk ire-iren waɗannan abubuwan za ka ga a masallatan mu mutun za ka ga ya kashe kuɗi ya gina masallaci to amma sai ga wani lokaci in ba a yi da gaske ba sai ya kasa samun cikakken ladan da ake ya kamata a samu a masallaci shi yasa za ka ga duk da ana ganin masallatan mu na gargajiya na da mutun ya gina masallaci ya bawa Allah ba ruwansa da masallaci ba abin da ya shafe shi da masallaci liman an danka masa ka amince da liman eh ba shi masallacin ka ka ba shi shikenan Allah ya ta rubuta ma Allah da ba ruwanka ba ma in ba ma wanda ya san asalin wa ya gina masallacin ba wanda yake sanin asal yanzu masallatan mu din na ungoyin mu da wuya ka gane da wuya a gaya ma wane ne ya gina shi ikilasi yayi yawa kawai mutum ya gina wani ba ma ya so a san shi ya bada gurin ko shi ya gina ko ba ruwansa da sa hannu dan ya san alakan limanci da karanta shi ba hurumin sa bane an gane ko an yadda kowane bangare akwai specialization amma addini kowa ma yana da ruwa a ciki to wannan shine babban matsalar da take damun har masallatan juma'a ina gaya ma ana fama da irin waɗannan matsalolin da yawa an gane ko to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya si lan akai masallaci to kaga yanzu duk abinda zai karantar a masallacin sa zai karantar ina fata an gane wa kana jidaran laysa lahu saqafun wa qiblatuhu ila baitul maqdis to masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance jidaran bayan an si filin sai aka yi jidar bango ma'ana sai aka kewaye shi laysa lahu saqafun amma babu rufi kaman nan masallacin kawai an kewaye shi haka babu rufi wa qiblatuhu ila baitul maqdis lokacin kuma alqiblar masallacin tana kallon Qudus tana kallon baitul maqdis wa kana yusalli fihi ya kasance yana yin sallah a ciki wa yujammi'u yana yin sallar juma'a a ciki an gane ko wa kana yusalli fihi yana sallah a ciki wa yujammi'u as'ad ibn zurara qabla maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan filin kafin annabi ya iso as'ad ibn zurara yana yin sallah a gurin kuma hajjam'i juma'a ana yi a cikin filin gurin wa kana fihi shajarun shajaru garqad wato akwai wata itaciya wata bushiya mai kaya da ake kiranta garqad to akwai ta a cikin gurin wa nakhalun da kuma dabino wa quburul lil mushrikina hadda wasu kaburbura na mushrikai fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo tunda na ga muku fili ne haka kuma na marayu ne da haka ana yin sallah a ciki kuma ana shanya dabino a ciki to da annabi yazo yasa ya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam as'ad ibn zurara yakan yi wa mutane sallah da jam'i da komai a gurin ga kuma yanayin filin yanda yake akwai bishiya ta garqad a ciki akwai kuma nakhal wato bishiyar dabino a ciki sannan akwai kaburbura na mushrikai da aka dan bubbunne su a ciki fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qubur manzo Allah sai ya bada umarni kaburburan nan fanu bi shats duk sai aka tone su aka je aka samu wani gurin aka zuba su a can an gane ko wannan shine yake nuna malamai suka ce gawa in wato kabari in na mushriki ne ana iya tone shi amma idan kabari na musulmi ne ba a tone kabarin musulmi an gane ko in dai an san wannan makabarta ce musulmi aka binne to ko ta cika sai dai a kewaye ta ba magana a ce a tone kaburburan a raba fulote saboda da tana bayan gari yanzu ta shigo cikin gari kuma garin ya zamanto wato filaye suna daraja da tsada a gurin da haka hukuma ko gwamnatin ko karamar hukuma ko state kawai ta ce wannan makabartar bar ta yayyanka fulote a ciki wannan wato rashin sanin alfarmar musulmi ne musulmi ko bayan shekaru makwancinsa ba a tone shi Allahumma sai dai idan an binne shi a gurin da bai kamata a binne shi to ana iya tonewa misali lokacin da ake binne mutane a cikin gida ba a binne mutum a gida makabarta ake kai shi gida ba makabarta bace so saboda haka in mutum ya samu ilimi bayan ya binne wasu ƴaƴansa ko an binne mahaifin mutum a cikin gidansu to wannan ana iya tone kabarin sai a kai shi makabartar musulmi inda musulmi ake binne su amma gawan mushriki ba ta da wata alfarma in bukata ta kama ko ta yin lambatu ko titi ko wata maslaha ta al'umma ana iya tone yanzu kaga misali za a iya zuwa a tuje kabarin raka in gwamnati tana da wani project mai kyau da zai amfani mutanen gama da abin nan ya sunan unguwar brigade yawa to in gwamnati ta ga dama za ta iya zuwa duk sai a ce su wayannan a ba su can wani gurin can gefe a tone kaburburan nasu kawai a yi abin da ya kamata a gurin amma ta musulmi ba a tonewa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka tone kaburburan wa bin nakhli wa shajar fa quti'a wannan kuma bishiyar dabinan da ke ciki da wannan bishiyoyin masu kaya din yayi umarni aka sassare su wa sufat fi qiblatil masjid wato wayannan bishiyoyin da aka sassare sai aka yi musu aka jera su fi qiblatil masjid a alqiblan masallaci kamar aka jera su kaga su ma an samu wata wani shinge waja'ala dulahu mimma yalil qiblati mi'ata zira'in sai aka sanya tsayin masallacin kusa da alqibla zira'i 100 ila mu'akhirihi har zuwa karshen sa wa fil janibain ma'ana nan gaba wato sai aka yi shi tsayin zira'i 100 can baya shi ma zira'i 100 wa bil janibaini mithla zalik gefofin guda biyu su ma kaman bangaren nan da bangaren nan su ma sai aka yi su zira'i 100 auduna huko kuma bai karasa zira'i 100 ba waja'ala asasahu qariban min thalathati azru'in foundation din kuma sai aka tona shi kusan zira'i 3 zurfin sa kaman zira'i 3 thumma banau sannan suka fara gina wannan masallacin bil labani da tubali ana ta ginawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bani ma'ahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin ginin ana yin ginin tare da shi sallallahu alaihi wasallam ba kawai kawo makujera akai ba a matsayin sa na shehin shehunnai kawai ya samu guri ya zauna kawai yake ta jan casbaha ana ta aiki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba da shi aka shiga akai aiki da shi sosai dan ka duba khandak ma da akai da shi akai domin ya dan zauna ma yana hutawa sai aka zo aka tarar da wani dutse ya ki fasuwa duk wayannan jaruman sun zo kowa ya doka mallan sai kawai kaji mugirbi yayi kara dutse ya ki fashewa aka ce ya makin Allah gafa wani muntar da wani wata kudiya ta ki fashewa annabi yana zuwa duka daya mata ta baje wani mutum sallallahu alaihi wasallam kathiban ahayal aka ce ya zama kamar gari ya koma kamar yashi gurin gaba daya duka daya ya baje an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka dinga yin wannan gini na masallaci wa yanqulul labina manza Allah yana dauko bulo da kansa za ga annabi ya dauko bulo wal hijara kaga ya dauko ya kinkimo dutse bi nafsihi da kansa sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana cewa allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rayuwa mai tabbas rayuwa mai dahir mai dorewa mai dadi sai rayuwar lahira ya Allah ka gafarta wa lansarawa da muhajirun ka gafarta wa mutanen madina da kuma waɗanda suka yi hijira mutanen makka an gane ko wa kana yaqulu yana cewa hadhal himalu la himala khaybar hadha abarru rabbana wa athhar yana cewa hadha alhimal ai bi ma'ana almahmul wannan abin da muke dauka la himala khaybara wane shi wane abin da ake dauka a khaybar abin da ake dauka a khaybar bai kai daraja da kimar wannan abin da muke dauka wajen gina masallacin nan ba hadha wannan tubalin wannan kasar da muke daukowa wannan bulan da muke daukowa da duwatsun nan abarru su suka fi zamantowa aikin nagarta da da'a rabbana ya ubangijinmu wa athhar kuma su suka fi tsarki fiye da abin da ake debowa a khaybar me yake debowa a khaybar ana debo dabino da inibi saboda gari ne mai ni'ima gari ne wanda yake akwai arzikin dabino da shuke-shuke irin inibi a gurin da haka ko abin da ake debowa na arziki a kasar khaybar bai kai abin da ke cikin albarka da arzikin bulo da aka dauko wajen gina masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ya shi ko dutsen da aka dauko shine sai ke cewa hadhal himal wannan kayan da muke daukowa wannan abin da muke daukowa bulo da kasa da dutse hadha abarru wannan shi yafi zama aikin da'a da nagarta wa athhar shi yafi sarki rabbana ya ubangiji la himala khaybar ba wai abin da ake daukowa a kasar khaybar na ainin arzikin dabino inibi da ire-iren su ba wannan ka koma ibnu sa'ad ya kawo wannan a cikin at-tabaqat mujalladi na 1 shafi na 239 wa binahuhi rawahu al-bukhari makamancin wannan imam al-bukhari ya ruwaita fi salati a cikin sallah hadisi na 428 imam muslim ma ya ruwaita wannan hadisi a cikin al-masajid hadisi na 524 hadisin anas dan malik waja'alu yartajizuna shi manzo Allah baya rerawa kaga zaka ji kamar baiti ne allahumma la aisha illa aishul akhirah sai yace faghfir lil ansari wal muhajira da yazo ɗaya baitin ma sai yake cewa hadhal himalu la himala khaybar hadha abarru rabbana wa athhar to su kuma tunda ba a hana su waka ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la duk da cewa malamai sun ce ai wakar da aka ce an hana annabi sallallahu alaihi wasallama daban wanda kuma an yi izini zai iya yi daban da haka wancan wa ma allamnahu shi'ra akwai abin da ake magana daban akan sa game da waka da haka sai suka ce waja'alu yartajizuna su kuma sai suke rerawa su sahabbai rerawa suke yi ka san akwai nishadi ana aiki irin na gayya a ce an dan samu wasu baitika ko na yanzu ba ha ganin bayan an zuba a jigarau a cikin ruwa ba ha ganin sai an dan nemo wani mai kida shi ma yana yi ana yi sai ga wani caji yana ƙara karuwa ko yawa to su wancan lokacin sai dai ambatan Allah ba a shan a jigarau sai dai a ambaci Allah subhanahu wata'ala waja'alu yartajizuna sai suke tarerawa wahum yanquluna labun suna daukan tubali da dutse da bulo waja'ala ba'dhum yaqulu fi rajzihi wani a cikin waƙensa yana cewa la in qa'adna war rasulu ya'malu la dhaka minna al'amalu almudallalu a cikin baiti wani sai ke rerawa ana daukan bulo yana cewa a cikin baitin idan muka zauna annabi yana aiki yanzu me ai bai ma kamata ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ce ya zauna ya huta mu yi aiki amma Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya dauko bulo a wuyan a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wato kwanan sarki a kansa ya debo abu kaza Annabi ya dau shebir yayi aiki war rasul ya amalu mu kuma mu zauna Annabi yana aiki ladaka aiko da wannan zaman namu minna al'amalul mudallalu da ba aikin banza irin wannan zaman namu aikin wato in kana neman aikin banza shine mu zauna mu bar annabi yana aiki da haka yana yi kaga duk wanda ya dan ji wata kasala ko ya dan gaji ya ji wannan baitin annabi bai tsaya ba kai kuma ka tsaya sai ga mutun ya sake zabura ina fata an gane haka akai kankace mai sai ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala waja'ala qiblatahu ila baitil maqdis to amma kaka manta lokacin tsohuwar alqibla ake kallo da aka masallacin shi ma sai aka gina shi yana kallon baitul maqdis maimakon ka'aba waja'ala lahu thalathata abwabin manzo Allah sai ya sanya masallacin kofofi guda uku fi mu'akhkharihi a can baya kamar kofar shigowa ta baya sai zama kofofi ne wato akwai kofa ta can baban fi mu'akhkharihi wato kofa ɗaya a can ƙarshe wa baban akwai wata kofar kuma yuqalu lahu babur rahma ana kiran wannan kofar babur rahma wal babu alladhi yadkhulu minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shigowa ka kofofi uku kenan akwai kofa ta baya akwai kuma kofar babur rahma akwai kuma kofar da ta ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigowa waja'ala umdahu aljazur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya wato filolin masallacin ginshikin masallacin pillars din sai zama aljuzur ma'ana sangalan dabino wato dabinon aka sare wajen reshen can sama aka sare wato tushiyar to kaga za a samu tumba ai ko to wannan tumbobin da aka sare wajen reshen aka sare wajen sai wannan to wannan gunduwar wato sangalan wannan tumba din to su ne suka zama kaman filoli na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa saqafahu aljarid sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zarbar dabino ita kuma ita ce rufi an gane ko wayannan manyan sun zama sune kamar dirkoki sune diraka sannan kuma sai aka samu wasu wanda aka giggiciya su a sama to bayan an giggiciya sai kuma a samu zarbar dabino ganyen dabino shi aka dinga shimfidawa a saman a matsayin wato an yi rufi kenan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na fata an gane wa qila lahu har aka ce wa annabi ala tusaqifuhu ya manzo Allah ba za ka bari ayi masa rifi ba sosai fa qala la arishun ka arish Musa yace ani fa bana son a kawata masallaci kaman yanda ake kawata masallatai lokacin annabi Musa shi masallaci da ibada ake kawata shi ba za a zo ayi ta kashe kudi ayi ta wasu abubuwa waɗanda suke ba lallai bane a zo duk an kashe kuɗi liman kuma yana kwana da yunwa a masallacin wato me kenan akai ina fata an gane so abin da ya kamata shine masallaci ana so ya zama standard ya zama masallaci sosai da an ganshi an ga ɗakin ibada amma wani kwalliya wani ado wani sanabe wani kaza kaza ba a buƙatar wannan a masallaci abinda ake so a ƙawata masallaci shine a ƙawata shi da ibada bayan salloli ga karatuttuka ga abubuwa din na alkhairi a dinga gudanarwa a masallaci wannan shine abinda ake so shi yasa aka ce ya ma'aikin Allah a sa rufi mana a yi rufi mana me zai hana a yi rufi a masallacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yace a arishun ai ado ka arishi Musa wato ayi rufi kamar rufin da ake yi a lokacin annabi Musa suka ce wannan kamar kalma ce ta zargi da ake amfani da ita tustakhdamu hadhihi al-ibara ana amfani da irin wannan magana ce la arishun ka arishi Musa wato ibaratul litawbikhin ana yin wannan maganan ne dan zargin manyu balig duk wanda yake kaiwa matuka fi tazyinil masajid wajen kawata masallatai wa zukhrufatiha da kwalliya wa masallatai to in aka ga mutun ya zo ya kashe kuɗi yana ta yawan masallaci irin wannan ado da kwalliya to sai ake faɗin irin wannan kamar wata magana ce ta zargi in ka ga mutun yana wannan kace ka la arishun ka arishu Musa ma'ana ya zama kamar su a wajen su da an ga irin masallaci maimakon a yi shi standard yanda zai zama eh masallaci ne ba zai ba ruwa ba yoyo iska ba za ta hana a yi sallah ba rana an hane mutane sau abin nan mutane sun shigo za su samu natsuwar ganawa da bautawa Allah a ciki masha Allah to in an yi wannan ya wadatar amma wani abin da zai wuce wannan na kwalliya da sauransu ba shi aka fi bukata ba a masallaci to shine sai ake amfani da wannan kalmar fa inna ha duru ibada domin masallaci ɗakuna ne na ibada walaysat amakinat tafakhur ba gurare bane na alfahari mutum yace ai masallaci na da na gina yafi na ko ina duk unguwan nan duk garin nan ba masallaci irin nawa a ba ana gina masallaci bane dan alfahari ba shi bane ana gina masallaci ne dan a bautawa Allah wa bana buyutan ila janibihi sai kuma ya gina buyutan gidaje ko kace dakuna ila janibihi a gefen masallacin an fahimta ko haka ya kamata don wato shi wato jagoran sallah ana so ya samu nutsuwa kun yadda wannan ya ja ku ya kai ku ga Allah to wallahi ku kula da shi kula da shi kun yadda babu abinda kuke tinkaho da ya wuce masallaci kun gina masallaci kun aminta wane ya zama limamin ku ba ya ja ku ya kai ku gidan gwamnati ba ya kai ku gurin Allah to kamata ya ce yana kusa da masallaci an saba masa dukkan abinda za su kawar da rafkanuwa da dimuwa a sallah an ko ba haka ba liman ba da lokacin da kake da shi ragowar lokacin ka tafi kasuwa ko an gane karatun ko ba gane ba an ji an gane shine ba za su iya daukan dawainiyar ka ba da nauyin ka domin rayuwarka irin tasu ce ba bambanci suna ci suna sha suna rayuwa da iyalansu liman shi ma ba ma'asumi bane sannan ba mala'ika bane mutum ne irin kowa yana da bukata irin ta kowa amma ga wata maslaha ta al'umma lallai dole sai an bauta Allah dan shine primary assignment to kuma dole a samu wata jama'a wasu mutane su yi wa mutane wannan aikin to sai aka ajiye liman zai yi sallar asuba zai yi azhar zai yi la'asar zai magariba zai isha to ina lokacin zuwa kasuwa babu wannan na daga cikin abin da ya kassara limaman da suke cikin mu ya kassara su da mutun ya manyanta tsufa ya kama shi kenan sai ga gidansa ya wulakanta shi ma wani ma in ya gaza saboda tsufa ya gaza zuwa masallaci an manta da shi kawai wani za a sake daukowa shi ma a ci kuruciyarsa a cinye rayuwarsa shi ma a ci wato moriyar ganga a yadda kora wanda wannan ba tsari bane irin na addini ba daidai bane in ko ba haka ba to sai dai a dinga munawa ba shine ni bana fita da wuri da asuba ina da lokaci zan yi sallar asuba azhar da la'asar akwai wani yana da ilimi ba wai yana kusa da masallaci ba yana da ilimi kuma ya cancanta ya ja mutane sallah kuma yana sana'a kusa da masallaci sai a nemi alfarmasa shi kuma in lokaci yayi tunda dama zai rufe shagon sa ya zo masallaci to da Allah liman yayi sallar asuba ya tafi kwadago to kai kuma da Allah tunda kana kusa da gurin sana'aka yi sallar azhar da la'asar magariba da isha in liman ya dawo daga gurin kwadago sai ya zo yawo mutane abin nan amma in aka ce ya zauna ya zama liman ratibi a to dole kuma a tsara yanda shi kuma rayuwarsa da ta iyalansa za ta gudana ba daidai bane kuma a bar shi da kakanika yayi ta kokawa da rayuwa bayan wannan aikin na al'umma ne ya hana shi je nema wanda kila ba dan wannan aikin ba kila in ya fita zai fi da yawa daga cikin mutane kwazo wajen nema amma gashi ya rike wannan aikin wannan shine irin tsare-tsaren da ya kamata a samar dan masallatai su dinga amsa sunan masallatai ba wai sai liman ya shiga matsala a zuwa dinga neman bara ana neman sadaka a tara kudi dan liman bashi da lafiya ko liman kaza ko liman kaza to wannan in muna bin irin wayannan tsare-tsaren dole shi yasa zaka dinga ganin kamar yanda muke ta fada wannan ta faru ga makarantunmu na allo suka rushe makarantunmu na alqur'ani saboda kawai kai za a tara ma ƴaƴan al'umma ka karantar da su kuma kai za ka ji da rayuwarka so saboda haka sai ya zamana yaushe ka samu damar zuwa ka gudanar da rayuwarka babu da safe an turo ma yara da rana kuna tare da su da yamma kuna tare da su to yaushe za ka je nema babu to shi yasa sai ga duk malamin makarantar Allah da ya mutu ƴaƴansa ba su rike makarantar ba hauka suke bayan sun ga yanda babansu yayi to wannan makarantar fa ta mutu to ba wannan ba ina yawan gaya wa mutane amma ba a daukan abin da muhimmanci kaga islamiyu ma Allah yawanci yanzu an fara musu kanshin mutuwa ba wata islamiya da za ta iya rike mutun da iyalinsa babu islamiya ce albashin da ake ba ya sayyadin zai iya rike shi rayuwarsa da iyalinsa babu shi sa sai dai ku ɗebi ƴan kananan yara la yusmin wa la yughni min ju'in shi ma bai koshi ba yana buƙatar faqiru shay'in la yudhihi abinda dai ya kware akai zai zane ƴaƴanku yanda ya kamata yaro ne da kadan ya dara su
sauka yayi kawai aka rasa ya za'ai babban malamin ya rasa ajujuwa ta ko ina ga sunan kuna ta turo mai yara kaman daga China kun cika man makaranta da yara ana ta ba ma ku biya kudin makaranta kun ki to shikenan sai dai a dinga zuba irin wannan yaran duk inda ka bashi 2500 murna zai dan yana dadewa ba su hadu da ita ba ka bashi shi ma ya samu admission ka rasa shikenan duk iyaye sun kasa gane irin wannan abubuwan kwararrun malamai masu fahimta masu tarbiya wanda ilimin ya ratsa su shekaru sun huda su karanci suke ka zagaya makarantin ka gani ka zagaya to ka ji abin ma ya fara zagaya makarantun boko da ake samu akwai hukumomi ba da albashi da pension da gratuity da sauransu so saboda ga gaskiya an za a farka daga bacci a farka irin wannan tafiyar ba daidai bane in za a fuskanci gaskiya a fuskanci gaskiya a tsara yanda rayuwa za ta dinga tafiya ta kowa yanda ya kamata in mutun ya dauke muku wani nauyi to ku kuma sai ku dauke masa wani nauyin haka ake in kuka yi wannan sai ga ya natsu amma duk sallah sai liman yayi rafkanuwa saboda in ya tuno buhun shinkafarsa yayi ruku'u ya tafi sujada kuma ba madadinta kuma ka gani kuma ga mutane da rashin uzuri duk inda ya minti biyar bai zo ba an dinga kallon agogo ana kallon sama liman fa bai zo ba to ka shiga mana ka ja sallar wasa ne kai ta tsaki kai kadai kai ta tsoki wai liman ya bata lokaci ya liman yake rayuwa baka sani ba ya yake yaye kuwaye gari baka sani ba kai limamai suna shan wahala fa a kasar Hausa wallahi ba sace musu guyuwa nake ba ku ci gaba da yi Allah zai ba ku lada amma dai a dan kara da wani abu ko yau karatun ba dadi ina ganin ko wabana buyutan ila janibi buyuti azwajihi bil labn wabana buyutan manzo Allah ya gina dakuna ko gidaje fi ila janibi buyuti azwaji ma'ana a gefan daku wato a gefan a dakunan azwajihi wato a gefen masallacin sai ya gina dakunan matansa bil labn shima da tubali wa saqafiha bil juzur wal jarid shima akai musu irin wannan rufin na masallaci akai rufin da abin nan dirkar aka sa dabinai wato dirka wato kututturin abin nan dirkar dabino sannan kuma aka sanya ganyen dabino a sama falamma faraga min al bina yayin da aka gama gina dakuna bana bi Aisha to a lokacin ya tare da Nana Aisha fil baitil ladhi banahu laha a cikin ɗakin da ya gina mata sharqayil masjidi wato a gabas da masallaci waja'ala li saudata baitan akhar ita kuma sauda sai sanya ta a wani gidan daban wato bangare bangare kenan wannan Ibn Sa'ad ya rawaito wannan a cikin Tabaqatul Kubra mujalladi na 1 shafi na 240 thumma akha bainal muhajirin wal ansar to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga natsuwa ta samu ya gina masallaci ya samu mahallin iyalinsa to yanzu kaga duk in ka samu wannan to kaga abinda ake so a gina zai ginu ba zai yi ba kana da'awa ya zamanto ba masallacin da za a yi da'awa ga masallaci kuma kamata ya ce akwai gida da kake zaune da iyalinka a ciki to in an samu wannan natsuwar shikenan daga nan sai kuma a kha bainal muhajirin wal ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kulla yan uwantaka irin ta musulunci tsakanin al muhajirin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina wal ansar da masu masaukin su mutanen Madina wa kanu 90 rajulan sun kasance mutum 90 ne nisfuhum min al muhajirin rabun su muhajirina wa nisfuhum min al ansar rabun su akwai al ansar alal muwasati ga irin yanda annabi ya kulla yan uwantakar kai wane na hada ka da wane dan uwanka ne duk irin yanda kake jin dan uwanka ka ji wannan alal muwasati akan al muwasat abinda ya kira al muwasat shine al musharakatu fil huzni in ya shiga damuwa shiga ku yi tare da shi wa takhfif kayi kokari shi bako ne kai dan gari ne kana da harkoki kana hada-hada rage masa radadin da yake ciki wato rage wa mutum radadi shi ake kira da almuwasa na kulla muku na kulla ku yan uwantakan juna akan almuwasa da rage wa juna radadi wa yatawarathuna ba'da almauti kuma har ma annabi har ma suke gadar junan su bayan mutuwa dan uwan da aka hada ka kace wannan dan uwanka ne in ya mutu zaka ci gadan sa in ka mutu zai ci gadan ka ila waqa'ati badrin haka akai ta tafiya har sai da akai yakin badar falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din al aya arradda ko al ayata raddat tawarutha ila rahim ko ruddat tawarutha ila rahim wato wannan aya ta sauka tana saukawa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din wato ulul arham dangi wa'inda suke ma'abuta zumunci to sashin su su suke fi cancantar gadar sashi ma'ana in akwai yan uwantaka ta kurkusa to su suke cin gado ba a tafiya nesa saukar wannan ayar sai ta katse dan uwa na musulunci ya ci gadan dan uwansa shine ruddat tawarutsu daga nan sai aka mayar da cin gadan juna ila rahim zuwa ga alaka ta zumunci ba alaka ta addini ba wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Kafala hadithi na 2229 haka a cikin at-tafsir hadithi na 4580 a cikin al-Fitan hadithi na 6747 hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma muna da lokaci lokaci ya jika to an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin